gasar da ake yi na Copa America, an yi wasanni da dama wanda aka buga tsakanin Chile da Bolivia. Chile ta ci Bolivia 2-1, sai Argentina ta lallasa Panama da ci 5-1, inda a wannan rukuni Argentina ta samu nasarar zuwa zagaye na ƙarshe da maki 6. Sai Chile mai maki 3, Panama mai maki 3, wasan ƙarshe shi zai ba da dama wanda za ta biyo Argentina a wannan rukuni. A wasan gaba an buga tsakanin Ecuador da Haiti, inda Ecuador ta sha Haiti 4 da nema, sai Brazil da Peru, inda Peru ta sha Brazil. Wannan wasa ya nuna cewa Ecuador da Peru sun samu nasarar zagaye na ƙarshe. Sai inda aka buga tsakanin United States da Paraguay, inda United States ta sha Paraguay, Colombia ta sha kashi a hannun Costa Rica da ci 3-2, inda Colombia ta samu nasarar zagaye na gaba da ita da United States. Wasan da za a buga shi kuma gobe shi ne za a buga tsakanin Mexico da Venezuela, sai Uruguay da Jamaica. A gasar kofin nahiyar ƙasashen Turai kuma an fara ta ranar Juma'an nan da ta wuce, inda aka fara tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Faransa da Romania, inda Faransa ta sha Romania 2-1, sai Albania ta sha kashi a hannun Switzerland da ci ƙwallo 1 da nema, sai Wales ta sha Slovakia da ci 2-1, sai Ingila suka tashi kunnen doki tsakaninsu da Rasha, inda yayin da Turkey ta sha kashi a hannun Croatia da ci 1 da nema, Poland ta sha Northern Ireland 1-0, sai Germany ta sha Ukraine 2 da nema. Yau din nan za a buga wasa tsakanin Spain da Czech Republic, sai Ireland da kuma Sweden, sai Belgium da Italy. An samu hayaniya bayan tashi wasa da aka yi tsakanin magoya bayan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ingila da Rasha, yanda aka samu hatsaniya tsakanin magoya baya, inda suka yi rauni wa junansu. Sai dai hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafa ta nahiyar ƙasashen Turai, UEFA, ta gargadi ƙasashen guda 2, Ingila da Rasha, yanda ta buƙaci da su zauna masu biyayya da bin doka. Bisa dukkan abin da ya sake faruwa makamancin haka, za su dakatar da su a wannan wasa. Dama dai kwanakin baya an samu hayaniya, inda 'yan sandan ƙasar Faransa suka yi amfani da barkonan tsohuwa wajen kama wasu magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Ingila da suka tada hayaniya a wani mashaya na otel ɗin da yake Marcel, inda har aka yi rauni wa mutum guda daga cikin magoya bayan ƙasar Ingila, yanda yanzu haka hukumar 'yan sanda na Faransa tana binciken faruwar abin. Idan muka koma ɓangaren saye da sayarwa kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Manchester United suna da ƙwarin gwiwar sayen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Real Madrid, Gareth Bale, ɗan shekara 20, akan kuɗi miliyan 94. Liverpool na zoci mai tsaron baya na River Plate mai suna Gabriel Mercado, bayan da mai koyarwa Liverpool George Klopp ya ga wasan wannan ɗan wasa a lokacin da yake bugawa ƙasarsa ta Argentina wasa a Copa America. Tottenham na dab da sayan ɗan wasan Southampton mai suna Victor Wanyama akan kuɗi miliyan 12. Mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal, Arsene Wenger, ya ce yana da shirin don sayo ɗan wasan gaba na PSG mai suna Edinson Cavani, in har Arsenal ba ta samu daidaituwa da ɗan wasan Leicester City James Vardy. Haka shi ma mai horar da ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Manchester United, Jose Mourinho, ya ce ya shirya tsaf don kawo ɗan wasan Leicester City mai suna Kante akan kuɗi miliyan 22, inda matakwaransu Manchester City ke zawarcin ɗan wasa mai suna Ian Moy, mai bugawa wasannin tsakiya wa ƙungiyar Melbourne City ɗan ƙasan Australia. Idan muka koma ƙasar Spain kuma, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke Spain suna tattaunawa da wakilin ɗan wasan Juventus mai suna Paul Pogba akan yiwuwar komawarsa Real Madrid a wannan kakan wasa akan kuɗi Euro miliyan 8 a matsayin albashinsa a duk shekara. Yayin da ita kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sun bi sahun neman dan wasan Valencia mai suna Andrew Gomez, wanda Juventus da Manchester United suke neman sa. Ƙarshen labarin kenan, huta lafiya.